shekara da ake na gasar cin kofin duniya na 'yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda ake fafatawa a kasar Koriya ta Kudu a matakin wasan rukuni. A yau an fafata wasanni kamar haka: kasar Gini 'yan kasar shekara 20 sun sha kashi a hannun Argentina 'yan kasar shekara 20 da kwallaye 5 da nema. Ita kuwa Ingila ta doke mai masaukin baki Koriya kwallo ɗaya mai ban haushi. Mexico ba ta zaɓi ba a hannun Venezuela, inda Venezuela ta doke da kwallo ɗaya mai ban haushi. Gobe idan Allah ya kai mu kasar Costa Rica 'yan kasar shekara 20 za su fafata da Zambia, Portugal kuwa za su fafata ne da Iran 'yan kasar shekara 20, Uruguay 'yan kasar shekara 20 za su fafata da kasar South Africa 'yan kasar shekara 20, sai Japan za su fafata da Italy. Za mu ga dukkan wannan wasanni ne da misalin karfe 9 na safe har zuwa 12 na rana a gugun Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. Haka kuma gobe idan Allah ya kai mu za a buga wasan ƙarshe na cin kofin ƙalubale na kasar Ingila FA Cup na shekara 2016 zuwa 2017 tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea wanda ta samu ɗaukan kofin Premier League na kasar Ingila a bana. A can kasar Spain kuwa gobe in Allah ya kai mu za a kece raini ne tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da Alaves, amma zai zama wasan ƙarshe ne na cin kofin Kings Cup na shekara 2016 zuwa 2017. A bangaren saye da sayarwar 'yan wasan ƙwallon kafa na duniya kuwa, a yayin da aka kama league na ƙasashen duniya, yanzu hankali ya karkata wajen saye da sayarwar 'yan wasa domin gyaran ƙungiyoyin don fuskantar wasan baɗi mai zuwa. Dan wasan Monaco mai suna Bernardo Silva dan shekara 22 na dab da rataba hannu a kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City da ke kasar Ingila, inda a yanzu haka dan wasan ya je Manchester domin duba lafiyarsa kafin sanya hannu a takardar kwantirakinsa. Shi ko Andrew Iniesta na Barcelona bai san matsayarsa a kungiyar ta Barcelona ba. Iniesta dan shekara 33 da haihuwa, kwantirakinsa zai kare a kungiyar ta Barcelona a shekara ta 2018, kimanin shekara ɗaya mai zuwa nan gaba. Sai dai har yanzu kungiyar ta Barcelona bata tallata masa na ya kara kwantiraki a kungiyar ba. Huta lafiya.